تاج وعن كثب يكون لها انفراج. ألم ترى أن طول
لسنان الله رحمن جنكي dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga kayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo su har zuwa ranar alkiyama kuma masauraro ne mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoi wanda yake zuwa daga gidan wannan radio mai albarka da la FM muryar zamani wanda yake duba abubuwa da suka shafi al'umma na tarihin wannan al'umma dan yake kawo abubuwan da zamu iya koyi da su a cikin wannan rayuwa da muke wanda zai amfane mu a duniya da kuma lahira. Mun tattauna akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama wanda dama mun san cewa ajin farko ga musulmi ko addinin musulunci ko a tarihin musulunci shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mun tattauna da dama akan sahabban nan, mun ji abubuwa da dama wanda zamu iya koyi da su, mun ji abubuwan da ya kamata kuma mu dauka a cikin ita rayuwar kanta ne koyi da shi. A satuttuka da suka gabata biyu zuwa uku muna tattaunawa akan sahabun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Muawiya ibn Abi Sufyan wanda mun ji irin abubuwa taka na rayuwa a cikin wannan addini namu na musulunci. Mun ji abubuwa wanda kuma zamu koyi da shi a cikin wannan rayuwa. To ita rayuwa dama haka take, wani kaga dole sai ya sami waɗanda suke cewa yayi daidai, sai an samu waɗanda suke cewa ba kai daidai ba. Haka rayuwar take tafiya. Wai ake cewa ko ruwa ya fada wani wani mutum baya son ka sai ce ya zaka tada kura in ka fada ruwa. To akwai abubuwa da akai tafi kaiwa da kawowa akan wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu dai na farko da zan tunasar da mu kamar da malam yayi mana karin bayani akan shi shine wannan bawan Allah sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan kuma ya share komai, ya danna komai, ya kawar da komai, kasancewa yana ɗaya daga cikin abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dama al'ada shirin muka kasance tare da ku, ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdullah Umar Usman Gadanga. Kuma da nayi bayani cewa malam yayi sharhi a satuttukan da suka gabata akan rayuwar shi. Abin da zamu tattauna a yau cikin ikon Allah shine irin wannan maganganu da ƴan uwa suka ringa turo da tambayoyi akai cewa an ce kaza akan wannan sahabi, an ce kaza, an ce kaza. Insha Allah malam yau zai tabo mana irin wannan bangaren, sannan kuma mu ji menene abin da malamai suka yi bayani akai. Insha Allah za mu ji shi daga bakin akarmakalla. Dokta, ina za mu tashi a yau?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Mu ji tabbata ga Allah da ya sake gama mu a wannan fili mai albarka na rayuwa barkoi. Kamar yadda dan uwana Malam Aminu ya gabatar, insha Allah ta'ala muna tattauna ne akan wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya ibn Abi Sufyan. Muna magana akan falalarsa. Daga cikin falalarsa, kamar yadda muka fara tattaunawa, na farko da ya kamata musulmi a yau su sani cewa sakatare ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sakatarin kuma marubucin wahayi. Duk Alkur'anin da musulmi ya karanta a duniya, to Muawiya ibn Abi Sufyan yana da lada, don ko yana cikin waɗanda suka rubuta wahayi. Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa, riwayar Abdullahi dan Abbas. Wata rana Abu Sufyan yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wasu abubuwa guda uku, ya ce ya Nabi Allah, da nake so ka sahale musu abubuwa ne guda uku. Akwai ƴata da za ka aura, Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Ya ce uzawiju kaha, zan aura maka ita. Annabi ya ce na yadda. Abu na biyu yace Muawiya taj'aluhu katiban bayna yadayk. Muawiya ibn Abi Sufyan dana ina so ka maida shi sakatare a gabanka. Manzo Allah ce na'am na yadda. Yace kuma ina so da Allah ka sanya ni na zama shugaba da zan je in yaki kafirai. Wato amiruni hatta uqatil al-kufara kama kuntu uqatil al-muslimina. Ka sanya ni na zama amir na yaki kafirai kamar a shekarun baya da bana cikin musulunci na yaki musulmi. Ina so ka bani dama in kankare wannan laifi nawa. Zo in yaki kafirai. Wannan riwaya ingantacciya ce. Imam Tayalisi ya fi da ita, Imam Ahmad ya ruwaito ta, Imam Al-Ajurri ya ruwaito, Imam Al-Baihaqi ya cikin Dalailun Nubuwa da su ruwaito daga Abdullahi dan Abbas. Imam Muslim dai uwa uba shi ne ruwaito hadisin. Akwai wata riwaya ta waɗannan da na faɗa shi kuma wata rana annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya ce a kira masa Muawiya. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa wata riwayar kenan ta Dayalisi da Ahmad da Imam Al-Ajurri da Imam Al-Baihaqi. Izhab fad'u li Muawiya, je ka kira min Muawiya. Abdullahi dan Abbas yace fa kana katibahu, ai Muawiya dinnan sakataren annabi ne, mana muna so ne mu ba da shaida sahabbai ma sun san cewa Muawiya sakataren annabi ne. Ibn Asakir ya inganta wannan riwaya, haka Imam Zahabi a cikin Tarihul Islam ya ruwaito ta. Asalin riwaya tana cikin Sahih Muslim. Akwai wata riwayar ta Abdullahi dan Amr dan As, shi ma da kansa yake faɗa. Abdullahi dan Amr dan As yace inna Muawiyata kana yaktubu bayna yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a Muawiya fa yana rubuta wahayi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da umarnin annabi, in ji Abdullahi dan Amr dan As. Abu Awana ya fitar da wannan riwaya, kamar da Imam al-Bazzar ya fitar da wannan riwaya, Imam al-Ajurri shi ma fitar ta hanyar Amash. Akwai maganganu da yawa dangane da falala ta wannan bawan Allah Muawiya ibn Abi Sufyan, amma cikin taimakon Allah, Allah ya tsare masa darajarsa da kimarsa ta yabar ta yanda yabar ya bada masaje da suka rubuta waɗannan riwayoyi daga annabi na faɗin alheri a tattare da shi. Akwai riwayar Sahal ibn Hanzaliya, mutumin Madina ne, yace da Uyainata da Al-Aqra sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu, sai shi manzo Allah ya ce ina Muawiya, aka ce ga shan. Sai annabi ya ce je ka rubuta musu wannan abun ka tanadar musu. Muawiya ya je rubuta ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya buga stamp akan wannan abun kuma yayi umarni ya ce a basu. Abu Dawud da su Imam Ahmad da su Ibn Abi Shayba a cikin akhbar al-Madina, Ibn Shabba a cikin akhbar al-Madina, da Ibn Abi Asim a cikin al-Ahad wal-Masani, da Ibn Hibban da su Imam al-Tabarani da su Imam al-Ajurri da su Abu Nu'aym, da su ruwaita wannan riwaya a cikin Ma'rifatu as-Sahaba da Imam al-Baihaqi da Ibn Asakir da sauransu. Ina so in nuna maka ne cewa malaman musulunci sun yi rubutu a kan wannan bawan Allah, kuma akwai riwayoyi bila adad. Duk wata magana da ta shafe shi kaga wato an samu maganganu na malamai da suka yi riwaya a gare shi wato a kansa. Waɗannan kaɗan kenan daga cikin asar da suka zo a cikin siyar da magazi da tawarikh waɗanda suke magana a kan cewa Muawiya sakataren annabi ne. Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama shi ma ya magana a cikin Minhajus Sunan Nabawiyya mujalladi na 4 shafi na 439, yace annabi ya sanya Muawiya ya zama sakatarinsa ne saboda li khiratihi wa amanatihi, saboda alherinsa da kuma amanarsa. Zababban mutum ne, sannan kuma yana da amana. wannan sune malaman musulunci su Ibn Taymiyyah da suke karatu Allah ya ba su tsoron Allah suke bayani akan falalar wannan mutum daga cikin falalar sa yana cikin wato shi dan uwan ummul mu'minin ne mana dan uwan matan annabi ne akhu ummul mu'minin zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba ramla binti abi sufyan shi sa imamu amal yake cewa muawiya khalul mu'minin shi ne sirrin ba ana ce khalul mu'minin ba yawa
na'am
kamar ya mai ka fahimta
kamar dan uwan mahaifiyar mu mu dai kenan
yawa dan uwar mahaifinka ai dan uwar mahaifiyarka mai danka ne
mahaifi ne
mumtaz yanzu hankali zai yi mutun ya kyamaci kawunsa
ina
yace mutuncin kawunsa to kuma ka lura da wani abu guda an ce mu'minai khalul mu'minin kenan duk wanda ya yarda shi mu'mini ne musulmi ne to Muawiya kawunsa ne
haka yi
imama ba shi yasa yace khalul mu'minin kawun mu'mini ne saboda mahaifi wannan dan uwar yawa yasa mata annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ibn umar ma khalul mu'minin ne
haka
yake mai tata
saboda ƴar uwarsa Hafsa
mumtaz saboda ƴar uwarsa Hafsa ta aure annabi
sallallahu
alaihi wasallam haka Imam al-Khallal ya rawaito a cikin littafin as-sunna da isnadi ingantacce Imam al-Ijli ya fitar a cikin al-Thiqat ta hanyar Ibn Asakir da Ibn al-Adim da isnadi ingantacce an tambayi wani mutum al-Hakam Ibn Hisham mutumin Kufa ne al-Hakam Ibn Hisham haka tambaye shi ma ta kulu fi Muawiya me zaka ce ranka dade akramakallah akan Muawiya yace Muawiya zaka khalu kulli mu'min Muawiya ai wannan kawun kowane mu'mini ne duk wani mu'mini Muawiya kawun sa ne Allahu akbar kuma annabi ya faɗa cewa duk wani sababi da nasabi kullu sababin wa nasabin munqati'un yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah ghayra sababi wa nasabi duk wani sababi da nasabi dalilin haduwa da annabi da dangantaka da annabi zai yanke ranar tashi al-qiyama banda mana duk wani sababi a duniya da duk wani nasabi a duniya munqati'un yawm al-qiyama baya da amfani alaka ta da kai ba ta da amfani yawm yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi abokantaka na dangantaka na da kai a kiyama da kai da ɗan uwanka da waye duk bai da amfani amma banda na annabi
sallallahu alaihi wasallam
Allah karim a wata ruwa ce ghairan nasabi wa sihiri banda dangantaka ta da sarakuta da ni ma'ana duk wanda yake sirki na ne to ina tare da shi ran tashi alkiyama mutukan musulmi ne yanzu kaga wannan ai kenan yana nuna automatically Muawiya yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam automatically Abdullahi dan Umar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kullu sababin wa nasab yana da turuk hanyoyi masu yawa kwarai da gaske da isnadai ingantattu su Ibn Sakan su Imam al-Hakim Abdiya da isu Imam al-Dhahabi su Imam al-Albani rahmatullahi alaihim duk sun inganta wannan riwaya kaga wannan yana nuna lalle Muawiya yana da ba ni sunan shi yana da sababi da sarakuta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata riwayar ta Imam al-Khallal a cikin as-sunna da lalaka'i Allah ya musu rahama daga Abdul Malik ibn Abdul Hamid al-Maimuni yace naga Ahmad dan Hanbal rahimahullah yace ba annabi yana cewa kullu sihirin wa nasabin yanqati'u illa sihiri wa nasabi ba duk wata ɗan wannan sarakuta ta tsakanin mutane wani sarkin wani ne da dangantaka wani da wani ko sababi ko alaka ai duk zai yanke ranar tashin kiyama in ban da na annabi ba yace kwarai sai yace wa hadhihi li Muawiya wannan to falala ce ta Muawiya yace kwarai kuwa lahu sihrun wa nasab sirkin annabi ne kuma ga dangantaka wanda isnadi ingantacce kenan Imam Ahmad Allah ya masa rahama ya tabbatar da wannan kuma an ma tambaye shi kuma ya tabbatar a wata riwayar sai Imam al-Bukhari Ummu Haram al-Ansariya mutumiyar Madina ce taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada rundunar farko cikin al'umma ta da za su je su yaki akan ruwa aljanna ta wajaba gare su ina so ka fahimci wannan hadisin annabi ne ba da wani bonus awwalu jayshin min ummati yakhzuna madinata qaisar maghfurun lahum a wata riwayar awwalu jayshin min ummati yakhzuna al-bahra qad awjabu ummu haram sai ce manzo Allah ana fihim ummu haram tace manzo Allah ina cikin su kasani a cikin su ina neman alfarma manzo Allah ce anti fihim ya ummu haram kina cikin waɗannan mutane saboda annabi ya ce waɗannan mutane ƴan aljanna ne da haka shi yasa ummu haram ta yi kwadayin ta zama tana cikin su sai manzo Allah ya sake faɗan hadisin awwalu jayshin min ummati yakhzuna madinata qaisar duk al'umma wato rundunar farko da za su fara zuwa su yaƙi garin Qaisar madinatu Qaisar an yafe musu sai Ummu Haram sai ta ce ana fihim ya Rasulullah ina so ta shiga cikin su manzo Allah ce la ce a mana an bata wancan to wannan kuma Ibn Hajar da Al-Badr al-Aini sun yi sharhin wannan hadisi kamar yadda suka nakato magana daga al-Muhallab ibn Abi Sufra mutumin Andalus ne rahimahullah yace fi hadha al-hadith manqabatu li Muawiya a cikin wannan hadisi da aka fada na Ummu Haram lalle akwai daraja da matsayi na Muawiya ليش saboda mai lannahu awwal man ghazal bahr saboda Muawiya yana cikin mutanen farko da suka fara yaki akan ruwa din nan da aka bada sannan kuma yace wa manqabatu li waladihi Yazid a cikin wannan hadisin na Bukhari hadisin Ummu Haram al-Ansariya akwai kuma daraja da matsayi na Yazid dan gidan Muawiya saboda mai lannahu awwal man gaza madinata Qaisar saboda shi ma yana cikin mutanen farko da suka fara zuwa suka yaki a madinatu Qaisar Allahu akbar ya tabbata a tarihi Muawiya ibn Abi Sufyan ya tura ɗansa Yazid ibn Muawiya kenan shekara ta 52 ya zama amir alal jaysh wato komanda ne na yakin har sai da yaje al-Qustantiniya yana tare da wasu sahabbai Allah ya yarda da su
amin
daga cikin su akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi bin Zubair akwai Abdullahi bin Abbas akwai Abu Ayyub al-Ansari Allah ya masa rahama
amin
a can kuma ya rasu kuma a can aka binne shi kamar yadda shi din Yazid ya yi wasiya da wannan kaga wannan ya tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada akan shi Allah ya wajabta masa kuma duk da kurakuransa da laifukansa mutum zai iya laifi Allah ya yafe masa kuma kai ba za ka zo ka ce dan me Allah ya yafe masa yawa an yadda wani misali ya yi kuskure ko ya laifi to ya yi wani abu da Allah ya fi masa ko annabi ya yi bayani akan wata falala tasa Imam al-Firyabi yace wa kana awwal man ghaza al-bahr Muawiyata fi zaman Usman bin Affan mutum farko da ya fara zuwa wannan yaki da manzo Allah ya bada labari hadisin Ummu al-Haram al-Ansariya yace Muawiya ne yayi a lokacin Usman ibn Affan haka magana ta zo a cikin wato ash-shari'a ta Imam al-Ajurri malaman tarihi da sun tabbatar da wannan yazo Ibn Abdul Bari ya fada shi ma a cikin littafin At-Tamhid mujalladi na 1 shafi na 242 yace ai malaman sirra gabaɗaya lam yakhtalif ahlus siyari fima alimtu anna wato ghazat muawiya hadhihi al-madhkura fi hadith hadha al-bab idh ghazat ma'ahu umm haram kanat fi khilafati uthman babu shakka malaman sirra sun tabbatar wannan yaki da muawiya yaje wanda akwai umm haram a ciki al-ansariya wanda annabi ya kadi wannan matsawatan ciki to a lokacin Usman ibn Affan ne wannan malami sun san da wannan sun tabbatar din mai ilimi mai karatu mai insafi da adalci ya san da wannan Hashima ibn Hajar ya fada inna asahhal aqwali fi ghazwati Muawiya anna kanat sanat 28 shekara ta 20 ne da 3 kamar yadda ya bayani wato a cikin Fathul Bari akwai wasu falalolin ba waɗannan ba wanda malamai suka ruwaito Imam al-Bukhari Imam Muslim daga Anas bin Malik daga wato Ummu Haram wadda ita ce inna ga Anas bin Malik din na'am
sai za ka dora a kan falalolin
yawa cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu tattauna kai
na'am
akwai wani hadisi da ake kawo wadda kamar shubha yake zama towa ga mutane wasu na amfani da shi wajen ainihin wato suka ga wannan bawan Allah to amma kafin in kawo shi akwai hadisi da zai taimaka mana ya bude mana hanya ya warkar da mu Imam Muslim ya fidda hadisin a cikin wato littafinsa hadisi na na 2009 riwaya Anas bin Malik Allah ya masa rahama Muslim ne manzo Allah yake ce da ita baki san cewa nayi wa ubangiji na wani sharadi ba amma ta'alamina anna wato sharti ala rabbi tace yace anni ishtaraitu ala rabbi ishtaratu ala rabbi nayi wa ubangiji na wani sharadi nake ce da shi na gaya masa innama ana basharun arda kama yarda albashar wa aghdabu kama yaghdabu albashar ni mutum ne ina yin yarda kamar yadda dan adam mutane suke yarda na kan yi fushi kuma malaki shir yarda kamar yadda mutane suke yi zalace fa ayyuma ahadin da'awtu alayhi min ummati bi da'watin laysa laha bi ahl duk mutumin da nayi masa addu'a mumunan addu'a a cikin al'ummata irin addu'ar da bai cancance ta ba ma'ana ba laifinsa bane ko ta hanyar kuskure na gaya masa to ina roƙon Allah wato Allah an taj'alaha lahu tahuran wa zakat ko wa zaka Allah ubangiji ya maida wannan addu'ar ta zamantu wato tsarki ne da tsarkaka a tattare da shi wa qurba da kusanci gare shi tabaraka wa ta'ala tuqarribu biha ko tuqarribu biha minhu yawm al-qiyama wanda zaka ƙara matso da shi kusa da kai ran tashin kiyama ma'anar hadisin shine duk wanda ne yanke magana na gaya masa da sunan addu'a muna addu'a kansa kuma alhali wannan addu'ar bata cancanta a kansa ba to ya Allah ka mayar masa da wannan addu'ar da nayi masa ya zama tsarki ne da daukaka da kusanci gare ka tabaraka wa ta'ala ina so a fahimci wannan hadisin kaga kenan zai iya yiwa watakila annabi ya yi wani addu'a alhali mummunan addu'a ce a zahiri a idan mutane alhali kuma shi mutumin bai cancanci addu'ar ba ma'ana bai ba laifinsa ba ne akwai hadisai masu tarin yawa da malamai suka rawaito shi yasa imamu annabawi Allah ya masa rahama ya yi bayani yayi unwani yayi adreshi na irin waɗannan hadisan babu man la'anahu nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan lidhalik, kenan babin wanda annabi ya tsine masa ko ya zage shi ko ya masa mummunar addu'a alhali shi bai cancanci wannan addu'a ba, nana ba laifin sa bane. Imam an-Nawawi yace kana lahu zakatan wa ajran wa rahma, wannan wani topic ne, babi ne mai zaman kansa da Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yi. Imam Muslim ya kawo hadisi bayan wannan babi din, ko cikin wannan babi din, hadisin Abdullahi dan Abbas. Ga inda hadisin yake, Abdullahi dan Abbas yace kuntu al'abu ma'a sibyan, wata rana ina wasa tare da yara, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo, fatawaraitu khalfa babin, sai na buya a bayan wata kofa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan zungure ni ya dan taba ni haka, tunda irin wasa ne na yara, yace izhab wad'u li muawiya, kai ibn Abbas tafi ka je ka kira mun Muawiya. Yace da naji nazo sai na same shi yana cin abinci, lokacin da ibn Abbas ya je sai tare da Muawiya yana cin abinci, kai ibn Abbas sai ka dawo sai ka ce wa annabi ai abinci yake ci, sai annabi ya sake cewa izhab fad'u li Muawiya, ka koma ka ce ka kira mun Muawiya. Yaro kenan da ya je tare da shi yana cin abinci, sai ya sake cewa na farji na tarar wa huwa ya akulu, kamar suna da wata tarbiya, in mutum yana cin abinci akan bashi ya ci gaba da cin abincinsa ba a tashinsa. To da ya sake dawowa ga annabi haka, sai manzo Allah ya ce to shi kenan, la ashba Allahu batnahu, kada Allah ya kosar da cikinsa, ya je ta cin abinci kai ya koshi. Annabi ya faɗi wannan. To yanzu a nan gurin in kun lura, annabi ya yi addu'a, kuma addu'ar wato kamar ba addu'a ce mai daɗi ba, an ce kada Allah ya kosar da cikinsa, kuma addu'a ta kama shi Muawiya din gaskiya. Za mu zo mai bayani yadda abin ya kasance. To amma malamai sun yi bayani cewa babu laifin Muawiya a cikin nan gurin, sun fahimta daga wannan hadisin ma wato wani matsayi ne Muawiya ibn Abi Sufyan ma ya samu, kamar yadda Imam Muslim ya yi mu'amala da wannan hadisin a cikin sahihinsa, ya nuna haka kwarai da gaske. Imam an-Nawawi shi ma da ya zo ya yi babi ya karfafa wannan ma'ana, cewa matsayi ne da daraja wannan la ashba Allahu batnahu, matsayi ne da manqaba da sharafa ga shi Imam Muawiya ibn Abi Sufyan. Imam Muslim Allah ya masa rahama
amin
ya fahimci cewa anna Muawiyata lam yakun mustahiqan lid-du'a alayhi, bai cancanci wannan addu'a da aka yi masa ta la ashba Allahu batnahu ba. Yawa shi yasa ya sa shi a cikin wannan babin, babu wallahu annabi aw sabbahu aw da'a alayhi, kuma alhali bai cancanci wannan addu'a ba, shi yasa Imam Nawawi ya kawo shi a wannan babin. Wasu malamai da yawa abin mamaki sai suka sa wannan hadisin la ashba Allahu batnahu din matsayi ne ma ga Muawiya. Dan me? Saboda a baya mun faɗa cewa annabin rahama ya faɗa duk wanda ne masa mummunan addu'a ko na zage shi ko na la'ance shi alhali watakila akan kuskure ne, bai cancanci wannan la'ana ba, to Allah ka mayar da wannan addu'a ta zama jin kai da rahama da kusanci da kai ga wannan bawa. Haka Imam al-Baihaqi ya yi ishara ga wannan magana a cikin dalailun nubuwa, har ma ya kawo a ciki ya ce tab aiko fama shabi a batanuhu abadan, ka duba mallan karfin addu'ar annabi tun daga wannan lokacin Muawiya bai taba ci ya koshi ba
sai dai bari
wallahi ka wannan abu wato shi kansa hadisin na ya nuna mana wato wata mu'jiza ta manzon Allah da girman annabi cewa manzon Allah gaskiya ne daga Allah cewa ai fa kada Allah ko wasa da cikin sa ashe malaiku sun karba an rubuta to tun daga wannan lokacin Muawiya zai ta cin abinci zamu zo mu bayani yadda hatta lokacin da yake mulki yadda ake kawo mai kabaki kabaki na abinci ya ta ci amma wallahi bai koshi ba Allahu akbar so kun ga wannan hadisin yana nuna mana ga abinda annabi yayi Allah ya karba addu'arsa sannan kuma ya tabbatar mana shi ko Muawiya insha Allah ta'ala zai zama manqaba duk annabi ya ce din in nayi addu'ar ya ubangiji wannan abin in ya samu tunkame da shi kafara kame da shi kusanci kame da shi rahama kame da shi jin kai ga wannan bawa malaman musulunci ma tsoron Allah sun yi bayani cewa Muawiya lam yakun mustahiqan li hadha ad-du'a alai bi cancanci wannan addu'a ba kai Imam Zahabi ya kawo cikin Siyar Alamin Nubala haka ya zo cikin Tazkiratul Hufaz haka Imam Ibn Kathir shi ma ta tauna akan wannan matsala cikin Bidaya wa Nihaya da sauransu duk kuma abin mamaki malam sun loda shi akan babin wato falala ga Muawiya har ma Ibn Kathir yake cewa wa qad intafa'a bi hadhihi ad-da'wa fi dunyahu wa ukhrah wa ya faɗi wannan Ibn Kathir yace hakika Muawiya ya amfana da wannan addu'a da annabi ya masa a duniya da lahirarsa duniyarsa da lahirarsa yace a duniya lokacin da ya kasance amir asham yace wallahi sau bakwai yake ci a rana daya a rana daya Muawiya inji Ibn Kathir yake ce amma fi dunya fa inna lamma sara ila sham amiran kana ya'kulu fil yawmi sab'a marrat za azu yuja'u bi qas'atin fiha lahmun kathir wa basalun fa ya'kulu minna azo da kaskon abinci mallan a cike da nama da albasa Muawiya ya ta ci ya kaga ya ci ya more a duniya kenan wa ya'kulu fil yawmi sab'a akalatin bi lahm sau bakwai yake cin abinci kuma ana kawo abincin nan da nama kaga addu'a ne annabi ya masa ya ta ci yana morewa bai koshi ba ta karowa yace ko in an zo magana kayan zaki da kayan marmari ya'yan itatuwa su ma ba a magana yace Muawiya ya ci ya ci ya ce wallahi ma ashbau wa inna ma aya yace wallahi ni fa ban koshi ba fa yace wallahi na gaji ne kawai ci yake yi amma wallahi sai dai ya gaji da ci mallam Ibn Kathir ne ya faɗa ce hadi ni'ima wato ni'ima ce mai girman gaske kuma dama ce da Allah ubangiji ya bashi ya shi yana mulki kuma ga girki ya samu yana diban girki alhamdulillah
to ai kaga mallam yanzu ko ka ji aka kawo mutum ne ko shi wani ne bai
yawa to bai koshi ba
kuma bai koshi ba
bai koshi ba zai ci ya bore sannan kuma alahira mu karkaman da annabi ya ce Allah ya mayar masa da wannan rahama da jin kai da sauransu to haka abun ya ta faruwa malamai suka bayani cewa Muawiya yana daga cikin mutanen da suna da tsawon koshi suna dadewa ba su koshi ba inda annabi ya musu addu'a abin nan da sauransu ga abin da ya faru a kansa to kaga muna fata wannan addu'a ta zamanto wato la ishba Allahu batnahu dinnan wato ya zamanto addu'a ce ta alkhairi ga shi Muawiya ibnu Abi Sufyan to ba mu gama ba da shi kuma lokaci ya kana ta kawo wani farmaki za mu da tashi mai zuwa insha Allah bi idnillahi ta'ala adalla
don wasu sauraro yanzu ku yi doko waya a cikin wannan shiri na mai albarka na rayuwa a barkoi a kan lamba kamar haka 0809-0-4-0-8-0-5 ko lambar da za ku turo mana da sakon ka ta kwana 0809-6-6-2-0-0-8-8-5 to a kan wakan lawa ga wani sako da ya shigo tun dazu a cikin wannan shiri mai albarka yake cewa salam malam dan girman Allah a karanta sakon nan malam wallahi mahaifiyata tana cikin wani hali na rashin abin da za su ci ni kuma ina gidan mijina ina tsoron daukar abincin mijina na ciyar da su har ta kai mahaifiyata na cewa ƴan uwanta zina suke so ta yi ta samu abinci in ba su taimaka mata ba dan Allah malam a sanar ko musulmai za su taimaki mata da jari.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan abin da nake son cewa wai na farko muna addu'a wannan Malam Aminu, muna addu'a Allah mu daukin sarki ya fitar da wannan dattijuwa daga halin da take ciki.
Amin.
Allah ya rufa mana asiri gaba ɗayan mu.
Amin.
Wannan magana a Kano ake yin ta. Ko?
Haka ne.
A Kano ake yin ta, gari mai arziki, gari mai musulmi, gari mai kamfanoni, gari mai manya-manyan 'yan kasuwa. Gari mai manya-manyan attajirai, gari mai manya-manyan 'yan siyasa, gari mai mawadata. Kisa wallahi malam na shafa da annabi mai ta wallahi. Matukar aka ci gaba da samun irin waɗannan a tsakanin mu, wallahi sai Allah ya tambaye mu. Waɗanda duk suke da rufin asiri, Allah ya ba su wadata da rufin asiri, suna barin mutane suna kwana da yunwa. Ko danginsu ne ko ba danginsu ba ne, wallahi sai Allah ya kama su. Malam ka duba inda ake hawa motoci masu tsada a garin nan. In ka fita da safe kawai sabuwar mota za ka ringa gani. Sababbin motoci za ka ringa gani. Idan ka fita sababbin unguwanni a garin nan, gine-gine za ka ringa gani. Gidaje yadda ka san wato daga Ingila Amerika ake ɗauko su ana kafe su. Da kuɗi ba ake wannan ba. A yayin da kuma ana fama da talauci, shi yasa Najeriya yanda take da waɗanda suka fi kowa jin daɗi, masu kuɗi da masu mulki, sai kuma mukan talaka. Talakawa kaɗan ne na tsakiyar nan, babu na tsakiyar nan kaɗan ne. So a nan gurin abinda wannan baiwa Allah za mu ba ta fatawa shi ne, idan har ya kai ga mahaifiyarki tana cikin wani yanayin da tana ikirarin in ba a taimake ta ba zina za ta yi ta yi, to ai zanen ma sai ma ta samu wadda zai yi ma da ita ma irin wannan shekarun nata, wallahi tana ya bata abincin wanda zai zo ya zina da ita ma ba lallai ne yana da abincin ba. A gaya mata wannan kalma da take faɗa ba daidai bane, kuskure ne, kuma muna fatan Allah ya jiyar da ita. Abu na biyu, ke din tunda kina cikin gidan mijinki kina cikin rufin asiri, larura ne koda koda abincinki ke da zaki ciki ki raba biyu ki aika mata ta ci. Kuma bil ma'ruf, idan kika ɗauki wani abinci a gidan mijinki ba tare da niyyar barna da ta'adi ba, kika aika mahaifiyarki ba ke haram ba. Kuma mijinki in dai yana son ki saboda Allah dan kirki ne, ba zai bakin ciki da damuwa ba. Ba zai bari mahaifiyarki ta mutu da yunwa ko kuma ta fada cikin kakanikayi na zina ba saboda ba su samu abinci ba. So fatawar ita ne anan, ki ɗauka ba tare da niyyar keta ba, tunda ke akwai a gidanki. Daidai gwargwado ki tsakura ki kai mata.
Babu komai ke.
Babu laifi. Idan har ta kure ma babu abincin asto da zaki ya dauka ki bata. To ke ai kina cin abinci a gidan mai gidanki. Ba kina ci sau uku ba? To ki hakura ki ci sau biyu ki kai mata sau daya a yini. Ko cikin abincin da zaki wara, plate din abincin da zaki ci ke ki koshi. Wannan halal ne a gare ki ko? To ki raba shi gida biyu, ki ci rabi ki kai wa mahaifiyarki rabi. Abincin safe haka na rana a cikin rabanki, ko da ma mai gidanki zai ce wai kin ɗiba cikin abincin su kin kai wa mahaifiyarki. Kuma ni ina mamakin a ce in ban da aure irin na zamani da lokaci irin na zamani ba yanzu, a ce wai mutum yana auren mace wai ba zai bari ta miki wata ba. Malam Aminu, irin wannan tunani ya kamata mu gyara shi wallahi. Me amfanin arzikinka yanzu? Ta yi naƙuda ta tsuguna ta haifar maka ƴar, ka je ka kwanta da ita ka ji daɗi da ita, ta haifa maka ƴaƴa, ta haifa maka arziki. Ita yanzu ba ta da sakamako, kawai yanzu sai dai iyaye su ta haifa mana ƴaƴa suna ba mu, muna zuwa muna jin daɗi da su, muna biyan buƙatun mu ta duniya da su, ba za mu taimaki iyayensu ba? Wannan wace irin rayuwa ce wannan? Wannan wani irin tunani ne wannan? A nan aka zo aka mana fatawa wani lokaci, wai wata mata abun mamaki aka makalla aure ta yi, mijin mutuwa yi, ya bata da ƴaƴa rututu. Wani ya zo ya aure ta, yaran irin a weekend fa ba a gidan mutumin fa da ya aure ta suke ba, yaran a weekend ne haka suke zuwa su gaida mahaifiyarsu. Idan sun zo sai ta dan musu abinci, ta dan musu wanka, ta gyara musu jikinsu. Wallahi malam da mai gidan nan ya dawo sai shi, ni fa gaskiya ba zan yadda ba in zo ina ciyar da ƴaƴan wani ƙato. Allahu akbar, ƴaƴan wani ƙato kasan wayan gato gaton nan da yake cikin kabari ya mutu ubansu laifinsu ubansu ya mutu yana kabari so shi yace ba za a yi ta ciyar masa da abincin sa a gidansa yayan wani gato ba ka duba rashin tausayi ka duba rashin mutunci ka duba rashin jin kai ya manta gobe shi yana kabarin to sai mutum wai yace wai yana son mace amma baya son yayanta wai ba zai bari ta taimaki yayanta ba wai ba za a dauki a cikin arzikin da Allah ya mata a gidan shi ta tallafa wa yayanta ba kawai dan ba dan shi ba yayansa bane to wallahi mallam Aminu idan ana gaya maka hali da taskun da mata suke ciki da suke cikin gidajen auren su irin waɗannan kesu wallahi mallam ba za ka iya bacci ba
malam bil munasaba waccan ayar da yake cewa wal yakhsha alladhina law tarakhu min kalfihim
dhurriyatan
bi'afan khafu alayhim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida ita kamar me za ta nuna a tarihi da duk da lokacin ya kure mana
ita ayi munasaba ne cewa Allah yana bayani ne mutum zai iya mutuwa ya bar zuri'a ya bar yara kanana masu rauni yan nazire yan primary kuma yau yanzu mutuwar da ake abin da yake faruwa kenan ya mutu ya bar yara yimi ina jin malam ko a kabari ne aka tashe ka aka gaya maka cewa yayanka suna cikin wahala ai ba za ka ji dadi ba to Allah ya ce ku kyautata wa junanku wadanda aka tafi aka bar musu su kyautata wadanda kuma la'allahu za su mutu su bari su yi aiki na alkhairi ba dan komai ba ma wato yi wa wani yi wa kai ne haka ba shi yake cewa duk lokacin da ka taimaki dan wani ka tallafa wa dan wani to kai ma Allah zai kayyade wanda yau in ka mutu za a tallafa wa naka da a yau dinnan mallam Aminu akwai yara marayu yaya marayu kai da wanda ma ba marayu ba na rantsa da Allah duk sanyin nan da ake ba su da rigar sanyi duk sanyin nan uban su bai da halin da zai je sai musu rigar sanyi ta 500 a kofaran bai bai da hali ta abinci ma yake ta wani magana rigar sanyi akwai wadanda kuma yayansu ni'imar da suke ciki ya isa haka muke rayuwar kaga gidan wani talaka na ƙasa na kara wani kuma ya kera gida a gefansa iya ganin ka ba a iya ganin gidan talakan amma baya iya turo mai kwanan shinkafa guda ɗaya idan garin Allah ya waye amma yana so in ya zo wuce a ce alhaji ina kwana ina gajiya a gaishe shi
Allah ya rufa mana su
so gaskiya ana cikin wani hali na kakanika yi mabukata suna bukatar tallafi da agaji taimakon ne ya yi karanci masu hali su ji tsoron Allah su yi kokari su kiyaye su taimaka wa mutane yan siyasa da Allah ya hore muku kuke da dama ku ji tsoron Allah ku taimaki mabukata a rage wannan mugun hali da ake ci Allah ya gyara mana halin
to masu sauraro duka iya abin da zamu dan yi saurara kenan.